This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na Murya Amurka ke magana akan mitoci 22, 25, da 16. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger za ku iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da yau Laraba 13 ga watan 1 na shekarar 2016. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Usman Ahmad Kabara da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokaci da farko ga kanan labarin.
To a yau Laraba wani dan kunar bakin wake ya ta da kansa daban a wani masallaci a arewacin Kamaru a daidai lokacin da ake sallar Asuba. Amurka ta tabbatar da cewa jagorancin da Obama yake yana tafiya yadda ya kamata kamar yadda shi shugaban da kansa ya bayyana a jawabin yanayin ƙasa da ake ciki. Haka kuma Amurka din ta tabbatar da cewa sojojin ruwanta guda 10 a yau Laraba an sake su daga Iran bayan an tafke su a lokacin da suka keta ta kan tekun da ke iyakar ƙasar.
A shirin namu na yanzu za ku ji cewa a Jamhuriyar Niger ana ci gaba da binciken waɗanda suka yi yunkurin juyin mulki a ƙasar cikin shekarar da ta gabata. A ƙasar Kamaru kuma kamar yadda kuka ji a kanin labarai za ku ji cewa an kai wani sabon harin kuna bakin wake kuma har an samu hasarar rayuka. Amma jami'an tsaro sun ɗauki alwashin sai sun gabaya 'yan Boko Haram.
Muna shaida ma cewa za mu ɗauki matakai na ƙwarai. Boko Haram wallahi tallahi kashinsu ya bushe kuma zai daɗa bushewa.
Wani jami'in tsaro kenan a ƙasar Kamaru. Muna kuma ɗauki da rahoto akan ci gaba da zakulo da binciken waɗanda suka yi sama da fa'i da dukiyar Najeriya da hukumar EFCC ke yi. Za kuma ku ji cewa shugaban hukumar ta EFCC ɗin gurungum ya lashe takobin ci gaba da yaƙaccin hanci da rashawa a Najeriya. Bayan haka za ku ji shirin himma wanda Ladan Ibrahim Ayawa ya shirya zai kuma kawo, amma yanzu sai a gyara zama a sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga kuma cikakkun labaran. A yau Laraba wani dan kunar bakin wake ya tada kansa daban a wani masallaci da ke arewacin Kamaru a daidai lokacin da ake sallar Asuba ya kuma halaka mutane guda 12 nan take. Jami'ai sun tabbatar da faruwar wannan lamari na ta'addanci wanda aka kai a wani kauye da ake kira Kayope da ke dabda kan iyakar Najeriya da Kamaru ba dai wanda ya dauki nauyin wannan hari. To amma shekaru uku kenan da kasar ita ma take ta fama da hare-haren 'yan kungiyar Boko Haram da ke biyayya ga kungiyar ISIS. Kasar na cikin kasashe guda 5 ciki har da Najeriya da suka hada kan yakar 'yan ta'adda da ke kai komo a tsakanin kasashen nasu. A watan Oktobar shekarar da ta gabata ta 2015 ne Amurka ta aika jami'an soji kimanin guda 300 zuwa kasar ta Kamaru don taimakawa rundunar sojojin kasar da dabarun yaki da kuma yadda ake dakile ta'addanci.
Amurka ta tabbatar da cewa kasar Iran ta saki sojojin ruwanta guda 10 a yau Laraba bayan da aka tsare su sakamakon ketawa ta kan iyakar tekun kasar da ke karkashin ikon kasar ta Farisa. Ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta bayyana cewa ya zuwa yanzu dai ba wata alama da ta nuna an taɓa lafiyar sojojin ruwan da suka hada da maza 9 da mace guda 1 a lokacin da Iraniyawan suka kama su. Lokacin da sojojin suke kan kananan jiragen ruwa guda 2 a kan tekun Fasha da ke tsakanin ƙasar Kuwait da Bahrain, kwatsam sai aka daina jin duriyarsu ta hanyar tangarahon sadarwa tsakaninsu da jami'an rundunarsu. An kame su ne a kusa da tsibirin Farisa da ake cewa Farsi Island. Hukumar ta Pentagon ta ce sojojin nata sun bar hannun jami'an Iran a jiragen ruwan nasu guda 2 da aka kama su a kansu. Daga baya aka kwashe su da jirgin saman sojojin ruwa.
To labarin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na Muryar Amurka a Washington DC. A cikin jawabinsa na ƙarshe ga halin da ƙasa take ciki, shugaban Amurka Barack Obama ya yabawa yanayin cikar burin ƙasar da kuma yanayin shugabancin da yake aiwatarwa inda ya ce ba abin da ya fi mai da hankali dama can kamar ci gaban kasar har ma da cike duk wani gibin siyasar da yake addabar mutanen cikin kasar da kuma duk rabe-raben da ake samu tsakanin yan siyasa. Mr. Obama ya yi bayani a gaban dandazon yan majalisar dokokin Amurka a nan Washington. Shugaban ya ce duk da yake tsammanin da ake da shi a shekarar karshe na mulkin sa ba wani abu ne mai yawa ba, amma zai mai da hankali musamman akan abin da ya shafi cimma burin sa na daidaita tsakani a kasar. A ƙarshe ya tabbatar da cewa duk waɗanda ke cewa tattalin arzikin Amurka yana ƙasa to kawai yana yada farfaganda ne na adawa da kuma jita-jita rashin gaskiya. Ya rufe da cewa arzikin Amurka ma bunƙasa yayi domin kuwa ya ma haifar da ayyukan yi da dama a cikin ƙasar.
Jami'ai a gabashin Afghanistan sun ce an kai harin harbin bindiga da na bom a ofishin jakadancin Pakistan da ke Jalalabad, har aka halaka jami'an tsaro guda 7 aka kuma jikkata guda 10 ciki har da fararen hula guda 3. Ƙungiyar ta'adda ISIS ta dauki alhakin kai wannan harin. Shedan gani da ido sun ce harin ya fara da ƙara ababen farfashewa a kusa da ofishin jakadancin da yake kusa da na jakadancin India da ma wani asibiti da makarantu a wajen. Shugaban ƴan sandan Lardin, General Fazal Muhammad Sharzad, ya fadawa manema labarai cewa mahara uku ne suka yi ta fakon yadda za su shiga ofishin daga cikin wani gidan saukar baki da ke daura da ginin. Ya bayyana cewa a ƙarshe jami'an tsaro sun kewaye su suka kuma kashe su a musayar wutar da suka yi a tsawon sa'o'i 2. Ma'aikatar harkokin wajen Pakistan ta yi Allah wadai da wannan harin na ta'addanci tare da alƙawarin kare ofishin jakadanci a ƙasar.
To a ƙarshe sojojin Koriya ta Kudu sun yi harbin gargadi a sararin Samaniya bisa kyauta zaton ganin shawagin wani jirgin Koriya ta Arewa marar matuki akan iyakar ƙasashen guda 2. Jami'an Koriya ta Kudu sun ce na'urar su ta kyallaro wani abu da yake shawagi akan iyakar ta da ƙasar Koriya ta Arewa, daga nan aka ga ya juya ya koma can ƙasar da ya fito, wanda hakan yasa suke kyauta zaton wannan harbin gargadi ne ya firgita shi har ya koma inda ya fito din. Kuma suka ce ya kamata a kaka ba mu kasar takunkumi game da gwajin makamin nukiliya.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To da farko bari mu fara da Jamhuriyar Niger. Yayin da ake ta shirye-shiryen zabe a kasar, sabon bincike ya nuna cewa ta yiwu akwai sa hannun tsohon kakakin majalisar kasar Hama Amadu dan takarar shugaban kasa yanzu haka kuma a yunkurin juyin mulkin da aka yi amma ya ci tura a cikin shekarar da ta gabata. Ga Sulaiman Muni Barma da ƙarin bayani.
Yandar Meri ta kare arkinta kuma kikin sauraron da suka yi an tabbata da akwai mutane 13 da suka soma bakinsu cikin wannan juya milki. Mutanen nan akwai sojawa 10, guard 2 da civil guda.
Ministan tsaron kasar Niger Karijo Mamadu a yayin wani taron manema labarai da ya kira a yau Laraba kenan, inda yake bayani dangane da inda aka kwana a game da binciken yunkurin juyin mulkin da gwamnatin Niger ta ce ta murkushe a watan jiya. Sannan ya kara da cewa an gano wata takarda dauke da jerin sunayen wasu hafsoshin soja kimanin 10 a gidan ɗaya daga cikin waɗanda aka kama, kuma a cewarsa akwai alamomi masu ƙarfi da ke nunin suna da hannu a wannan shiri. Da yake amsa tambayar idan akwai hannun tsohon kakakin majalisar dokokin ƙasa Hama Amadu a yunkurin juyin mulkin da suka murkushe, cewa yayi.
Oui, il a été cité, on a eu une information et les gens sont allés l'écouter à Filenge.
Eh haka ne, wasu daga cikin waɗanda aka kama sun ambato sunansa kuma an je har Filenge inda yake tsare an saurare shi. Amma da yake yana gidan kaso, shi yasa ba a dauko shi aka zo da shi a nan yamai ba. Ya zuwa yanzu ba ni da cikakken bayani dangane da abubuwan da suka biyo baya, sai dai kuma idan buƙatar a sake sauraron shi ta taso za a koma can inda yake domin ya amsa tambayoyi. Nan ba da jimawa ba za a gurfanar da waɗannan mutane gaban kotun soja, in ji ministan.
Duk harkoki kamar juyan milki, kamar harkan da wajen yaki soja laihin da za su yi, duk akwai wannan kundin shari'a da yake kula da shi, shi ne za a kai su gaban court na sojawa abin da shari'ar ya bada da shi za a yi.
Sai dai kungiyoyin kwararren kula sun fara kiran gwamnatin ta Isu Muhammadu ta yi adalci ga waɗanda bincike ya gano cewa babu hannunsu a wannan yunkuri. Sirashi Isa shi ne shugaban kungiyar kwararren kula ta Mojen.
Aka ce ba girin-girin ba ta yi mai. Ba ɗan Nijar yau kowane iri ne. Wanda hakika za a iya ce an samu mutane dumu-dumu cikin yunkurin juyin mulki na maida ƙasa baya, na maida demokradiya baya, ya ce ya kawo waɗannan goyon baya, amma ba a tahiya cikin duhu ko ko a zo a baki a ce a'a haka ne mutane suka ce haka za su yi, haka suka ce za su yi. To hakika wannan dole akwai waɗanda za su iya tsayawa bisa ga shakkun cewa wannan zance bita da ƙulli ne.
Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Madalla a gaishe da Sulaiman Muni Barma daga Niger, yanzu kuma bari mu nufi ƙasar Kamaru. Yayin da ake ci gaba da yakar mayakan Boko Haram a ƙasashen Najeriya, Kamaru da Niger da ma Chadi, wasu sun rasa rayukansu sakamakon wani hari da aka kai a wani ƙauye, kuma ana kyautata zaton 'yan Boko Haram ne. Muhammad Awal Garba na da ƙarin bayani.
An sake kai harin wunan bakin wake a wani ƙauye da ake kira Kuyafe kusa da garin Kwalfata a wani masallacin garin, anda aka samu rasa rayukan al'umma guda 12, uku kuma suka samu munanan rayuka. Yanzu haka dai an garzaya da su asibitin garin Kwalfata domin ba su kulawa ta musamman. Abin sani dai kimanin makonni biyu kenan maharan Boko Haram suka yi kwantan bauna domin ba a jin duriyarsu. Kuma shekaran bara na 2015 ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru ta rasa mutane 250 waɗanda suka rasa rayuwarsu sanadiyan harin kunan bakin wake na 'yan kungiyar Boko Haram. Kuma jama'a sama da 100 ne yanzu haka suke kwance mutu kwakwai rai kwakwai. Ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru tana fama da dubbanin 'yan gudun hijira, musamman ma ta arewacin ƙasar, ana ta iyaka da ƙasar tarayyar Najeriya. Ta gabashin ƙasar kuma 'yan gudun hijira ne wanda suke bukulowa daga ƙasar SAA, musamman ma daga babban birnin ƙasar Bangi, anda yanzu haka suke jibge a garin Garambulai. Wannan hali dai yana nema ya kai ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru cikin halin ni'asu. Na hira da wani jami'in tsaro wanda ya nemi in saka ya sunansa kan wannan hare-hare wanda yake cinyewa a ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru.
Ina shaida ma cewa za mu ɗauki matakai na ƙwarai. Boko Haram wallahi tallahi zan gaya ma kashinsu zai ya bushe, kuma zai daɗa bushewa. Yan gonan baƙin wake ne, to kaga abin ya fi ƙarfi pinsu yanzu. Yaƙi fito na fito kan wallahi tallahi ba su isa ba yanzu kam. Isa kake ga suke ɗaukan yaran mata suna kai su suna fashe-fashen bumabumai. Amma gaskiya zan ga ma ce mun ga bayansu.
Na sace ganawa da Shatima Abakar ɗan garin Kwalfata ga abin da yake mini.
Wannan harare da yake cewa gece yawa a ainihin garin mu na Kwalfata, wallahi ba mu san ko mene ne ba, amma buƙatar mu ne gwamnati ta kawo mana matakan tsaro masu ƙarfi. Domin yanzu haka gwamnati kamar tana ganin ta ci riba akan 'yan Boko Haram.
Wakilin kakakin gwamnati na ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru ga abin da ya labarta mini.
Mu ma wannan labari ya zo mana haka kawai, amma akwai sauran magana baya. Wannan abin da ya faru ya tabbata a hakan, kuna roƙon Allah ya sauka gaba.
Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.
Gaishe da Muhammad Awal Garba. Yanzu kuma bari mu koma Najeriya, inda hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta EFCC ke ƙara faɗaɗa bincikenta na waɗanda suka yi rata-rata da dukiyar ƙasar. Ga Nasir Adamu El-Hikaya da ƙarin bayani.
Baya ga shahararren binciken waɗanda ake tuhuma da karkatar da kuɗin sayen makamai fiye da dala biliyan 2 da kuma sama da naira miliyan 600, hankalin jami'an hukumar yaƙi da cin hanci ta Najeriya EFCC ya koma kan hukumar hana fasar kwabri, wato custom, ƙarƙashin jagorancin tsohon shugaban hukumar Dikko Inde. Hukumar dai ta kai samami gidan tsohon controller da binciken kwakwaf don gano kuɗin da suke zargin na haramun ne, da neman indan ya dawo Najeriya daga daular Larabawa ko a ba da sammacin ta sauke yarsa gida. Haka nan baya ga awon gaba da shugaban hukumar ba da lasisin gidajen rediyo da talabijin na Najeriya Emeka Umba kan zargin badaƙar naira miliyan 15,000, rahotanni na nuna irin wannan bincike zai shiga ofishin tsohon mataimakin shugaban ƙasa na Madisambo. Ko dai duk wannan ya shafi 'yan tsohuwar gwamnatin PDP ta Jonathan, wasu 'yan APC mai ci a yanzu sun karɓi nasu kasan, da abun har majiyoyi suka tabbatar da bazuwarsa ga sarakunan gargajiya, shugabannin addini, har ma da 'yan jarida da suka amshi kuɗi don yayata farfagandar 'yan siyasa da yanzu ake zargi da almundahana. wani dan gani kashenin PDP Faruk Ahmad Gusau Shatima Rijiya da ke babban jami'i ne a arewa maso yamma na jam'iyyar ya ce rabiyar kudin bata kawo kansu ba
dan haka ba account din party ba account din su ne dan haka su suka san yadda suka yi da kudin nan dan da an ba da waɗannan kudi misali kudi ne tsalkakaku sun shiga ga ainihin jam'iyya party ta yi amfani da su ya Allah ya so da mun ce wasu jahohi
kana nufin in sun shiga party sun zama tsalkakaku kenan a bakin ka
ba magana waɗannan na badakala ba ai waɗannan kudi Shugaban kasa ya tura ma majalisar dokoki ta tarayya. Na su ba ya su bashi izini za a taimaka mai.
A nasa bangaren wazirin Katsina Alhaji Sani Lugga na ganin daukar siyasa lamarin ko a mutu ko a yi rai bai taso ba. In an duba yadda wasu ƴan siyasa kan yi amfani da bangar ƴaƴan talakawa, amma da sun haye kujera sai su koma tara abun duniya.
Duk rikicin da aka yi na siyasa dauki shekara 5 da ta wuce saboda Allah, ka ji a rikicin siyasa an taba kashe gwamna ko dan gwamna. Ko mata gwamna ko ka taba ji an kashe shugaban kasa ko mata shugaban kasa ko dan uwan shi ma duk rikicin da ake na addini ka taba jin wani babban limami an kashe shi na addini ban ce ma boko haram ba ko ka taba jin wani babban reverend an kashe shi ashe ya kamata su kansu na kasa din nan su yi tunani a in dai mutun da gaske yake yi to ya hiso ya mamu shugaba ya shiga gaba mu bi shi amma ba mu ya tura mu shi ya boye gida ba inda gaske yake so yake tsira kabilarsa to ya shiga gaba shi da ƴaƴan shi sai mu bi
in za a tuna zuwa yanzu dai sanannen dan APC da aka kama amma aka bada bailin sa Brigadier General Lawal Jafaru Isa ya dawo da naira miliyan 100 inda shi kuma kakakin jam'iyyar adawa ta PDP Olisa Metu ya amince da amsar naira miliyan 400 cikin biliyan 1 da miliyan 400 da ake zargin ya karba Metu wanda ya sha nana ta jam'iyyar sa ta PDP tana maraba ga yaki da cin hanci ya buƙaci a mika shi ga kotu don yin bayani filla filla yadda ya kashe waɗannan kuɗaɗen kamar yadda tsohon shugaba Jonathan ya bashi umarni Nasura da Malika Murar Amurka daga Abuja Nigeria
A gaida Nasiru Adamu El-Hikaya, har yanzu dai game da batun yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya, shugaban hukuma EFCC Ibrahim Mustapha Magu ya ce a shirye yake ya rasa ransa wajen kau da cin hanci a ƙasar ga rahoton Hassan Maina Kaina.
Ana ta cewar in kana yaƙi da cin hanci, ita ma cin hancin za ta yaƙe ka. Tabbas haka ne. Ai ba za ka yi tsammanin ka zage kana faɗa da wani ba tare da shi ma ya faɗa da kai ba. Mun yi ƙuduri, mun yi azama, sannan mun shirya tsaf don cin nasara a wannan yaƙi da cin hanci. Shugaban hukumar ta EFCC ya bayyana cewar in dai Google mai yaƙi da cin hanci a Najeriya ne, to ko da zai rasa ransa shi ya shirya. Saboda sama da 'yan Najeriya miliyan 170 tun da har na sami damar bada tagudumawar na yakar cin hanci da rashawa da laifukan da suka shafi kuɗi da ma yadda ake halasta kuɗin haram a ƙasar nan ko da a ƙoƙarin wannan yaƙi zan rasa raina to na shirya. Shugaban hukumar ta EFCC Ibrahim Mustapha Magu ya kuma taɓo batun tumar da suke watsuwan shugaban hukumar sufurin ruwa ta Najeriya wato Nimasa Patrick Ziakede Apobola Kemi. Misali kamar badaƙalar da aka tafka a hukumar sufurin ruwa ta Nimasa. A lokacin da muka kai shi kotu, batu ne na wawure naira miliyan 2,000. Amma daga bisani kuma muka ƙara bankaɗo ƙarin wata sabuwar badaƙalar na wawure naira miliyan 34,000 daga dukiyar talakawan Najeriya. Mai masu rajin yaƙi da cin hanci a ƙasar ke cewa ne, Mr. Abraham Onaji, wani ɗan gwagwarmayar yaƙi da cin hanci ne a Najeriya.
Yana da wannan niyya zai iya yi. Ai komai an ce niyya ne. Din kawai ita kawai yaƙin ita ce matsalan ƙasar nan. Cin hancin ya zama wani abu ne wanda a duka ƙasar in ka duba duk inda ka je sai ka ga wannan shi ne kawai abin da ke cin manje tuwa faya.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Madalla a gaishe da Hassan Maina Kaina kuna ta sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu agogonmu a nan yana cewa karfe 10:19 na safe yanzu kuma ga shirinmu na gaba
imma ba ta garago
jama'a barkamu da warhaka Barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin himma ba ta garago. Yau shirin ya karbi bakuncin Olatosin Alfred ne dan jihar Oshun a Najeriya wanda ke zaune a nan Amurka. Kuma bakon namu ya fara ne da faɗa mana cikakken sunansa.
My name is Olatosin Alfred Ayibe.
Tuyo shi ka zo Amurka, ko me kake a matsayin aikin yi?
September 1998.
To ni dai nazo Amurka ne yau shekaru 17. domin tun a shekarar 1998 na zo.
Gani ya ka zo? Ka samu rehu ne ko ko dai ka zo kai fafituka ne ka ga yadda Allah zai yi da kai.
Zai salatu.
A'a, na yi sa'a ne na samu rehu wato garaba sannan ta zuwa Amurka ka zo na ba da tsangwama ba.
Rehu, yanzu akalla kana da shekaru nawa kenan?
Ina da shekaru 17.
To tunda ka zo me kake yi domin samun abin zaman gari?
I've been involved in business and I've been involved in my profession as an accountant. I worked for over 10 years as accountant too at one non-profit organization named CHI Center, like a center for the handicapped. And I'm into auto sales business and money transfer business. I do real estate. I'm a real estate agent.
Tunda nazo nake harkokin kasuwanci na kuma ina abin da na kware akai ne wato akanta nake yi domin na kwashe shekaru 10 ina aiki a matsayin akanta anan kuma ina aiki ne da wata kungiya mai zaman kanta ba ta neman riba ba wadda take da nasaba da nakasasu haka kuma ina sayar da motoci sai kuma canjin kudi kuma ina harkokin dillancin gidaje ko kuma samarwa mutane gidan haya.
To Mr. Alfred, ganin ka kwashe wannan tsawon lokaci a nan Amurka, ya rayuwa take musamman game da neman abin zaman gari?
Well, in America you don't work, you don't get paid. It's not like where we come from. There are some people they work with government, they only work 4 hours and they claim 8 hours. You really have to work for your money, and in America they pay you hourly. It's not like they pay you salary and you just sit down at home, you don't go to work. If you don't go to work, then you can't pay your bills. That's what I see about America. You have to keep moving. If you don't work, you can get paid and you can't pay your bills.
Tarkashi, game da rayuwa a nan Amurka, to muna iya cewa da sauki ba sauki. Domin batu na gaskiya nan ba kasar rago bace. Idan baka aiki babu mai baka sisin kobansa. Sabanin abin da na baro a kasata. Misali, a gida Najeriya sai mutum yayi aikin awowi 4 amma ya ce 8 yayi, kuma su za a biya shi. Amma nan ba cuta babu cutarwa. Baka cutarsu, su ma kuma ba za su cuce ka ba. Nan awowin da kai aiki ne ake biyan ka. Ba wai ƙarshen wata ba, wanda kuka yi aiki ko baka yi ba sai a baka albashi. Nan kan babu nabati. Nan kan muddin baka iya aiki ba, abinci ma sai yayi maka wahala. Haka kuma ba za ka iya biyan kuɗaɗen haraji ba, ko na wutar lantarki, ko na ruwa, ko na tarho. Ko inshora da dai sauransu. Abin da nake gani a nan Amurka, dole ne ka ci gaba da tafiya. Idan kuka ce za ka tsaya, to za a wuce a barka, kuma ba mai kallonka. Sabanin abin da ake yi a ƙasa ta Najeriya.
To na ka bayyana abubuwa da dama da farko cewa su kake, amma ya kake iya haɗa dukkan waɗannan abubuwa baki ɗaya kana yin su ba tare ka samu matsala ba?
Well, in America, you can do 2-3 businesses on the computer. You don't really have to run around. So make money. You can be doing like 3-4 businesses using internet, and you delegate the responsibilities to some people to carry out the assignment for you. You know, it's not like back home where you have to run around. You know, I mean, we still run around, but you try to manage your time effectively.
A nan Amurka kana iya hada ayyuka uku gaba daya. Ka yi su duk a kwamfuta ba tare da wata sarƙaƙiya ba, kuma kana zama wani wuri ne, kana ba da umarni, ana gudanar maka da wasu abubuwa. Idan abubuwa suka ƙure ne, ƙila za ka iya ƙoƙari ka leƙa don kanka, wannan kuma sai jefi-jefi.
Kana nufin duk waɗannan abubuwan da ka lissafta ba sa buƙatar jari?
Yes, they have the capital intensive, but sometimes the bank can finance you too, you know. You have a good credit in this country, you can get a loan. But if you don't have good credit, then you have to come up with the cash yourself.
Kwane daga gaske suna buƙatar jari, amma sau tari sai ka taras banki na iya ɗaukar ɗawainar su a madadinka, muddin kana da kyakkyawan tarihi game da biyan bashi. Duk abin da ka nema wajen banki baka da matsala, amma idan baka da shi, to kam sai in ce dabara ya rage ga mai hawa kura.
Na sha ji mutane na yawan faɗan wannan tarihin biyan bashi. Wa me wannan yake nufi? Ko me za ka yi ba karɓan kuɗinka ne? Ko ko ya abin yake ne?
Credit is like you have a good credit score within maybe 700 to 800, over 800. That's a very good credit. But when you don't have a good credit score, then you're on your own, so you have to take care of a lot of things out of pocket.
Ana nufin kana biyan bashi akalla kashi 70 zuwa 80. Wannan tarihin bashi ne mai kyau. Amma muddin baka da wannan, to ni kan san in ce ban san ka ba. Kenan komai da kudin aljihunka zaka rika siya. Banki ba zai dube ka ba a duk lokacin da kake neman taimakon sa idan kana son siyan wani abu. Kai hatta kasanci ma ba zaka iya yi ba.
To Dr. Anan Mr. Alfred, ka ci gaba da yi mana bayani a cikin shirinmu na gaba. Yau kuma nan shirin namu zai diga aya sai ranar ta yau. Bakon namu zai ci gaba da yi mana bayani daga inda muka tsaya. Yanzu amadin bakon namu Mr. Oluwatosin Alfred da Chubahiro Diodone wanda ya daidaita sautin shirin. Ni Ladan Ibrahim Ayo ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah.
An gaida Ladan Ibrahim Ayawa, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email.
Zan fara da sakon Sani mai langilangi da malam ango malamin makaranta Yauri ne. Kuka ce Allah ya sa kwamitin da rundunar sojojin Najeriya ta kafa don bincika jami'an sojoji da suka aikata laifi a lokacin zaben 2015 zai gudanar da aikin sa cikin gaskiya da adalci. Assalamu alaikum VOA Hausa, ku bani dama na yi kira ga bangarorin jam'iyyun PDP da na APC a jihar Niger, musamman ma na karamin hukumar Sulaja da suke zuciya nesa dangane da arangama ta barki tsakanin bangarorin biyu. Ku sani cewa tashin hankali da fata-fata ba inda zai kai ku sai koma baya, don haka sai ku yi hattara. Sako daga Isa mai kati gashuwa. Shi kuwa Amadu manaja daga Bauchi angon karufin madaki cewa yi muryar Amurka ku bani dama in jinjina wa gwamnatin talakawa na shugaba Muhammadu Buhari akan yaƙin ba sani ba sabo da take yi da mutanen da suka yi warwaso da kuraɗen talakawan Najeriya a harkar tsaro da ma ci gaba da murƙushe 'yan ƙungiyar Boko Haram da gwamnatin ke yi. Allah ya bada sa'a da nasara. Daga ƙarshe sai wacce ta fito daga Ilyasu Muhammadu Tungan Bako na kira ga gwamnatin tarayyar Najeriya da ɗauki ƙwararren matakai na kare al'ummar Najeriya daga zazzaɓin lasa mai halaka jama'a domin ɗan haƙƙin da kare na shi ke tsone ma idanu.
To kafin mu rufe shirin namu ga labarai amma a takaice.
To gaishe ki Maryam, a yau Laraba wani dan kunar bakin wake ya tada bam inda ya shiga cikin wani masallaci a arewacin Kamaru ya tada kansa har ya halaka mutane 12 a lokacin da ake sallar Asuba. Jami'ai sun ce ba wanda ya dauki alhakin wannan hari, amma kuma sun faɗi cewa shekaru 3 kenan da suke fama da yaki da kungiyar Boko Haram wanda kasar na cikin guda 5 da suka taru domin murkushe 'yan ta'addar. Amurka ta tabbatar da cewa kasar Iran ta saki sojojin ruwanta guda 10 a yau Laraba bayan da aka tsare su sakamakon ketawa ta kan iyakar tekun kasar da ke karkashin ikon Farisa. Ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta bayyana cewa zuwa yanzu dai ba wata alama da ta nuna sojojin an taɓa lafiyarsu a lokacin da ake tsare da su a hannun Iraniyawa. A cikin jawabinsa na ƙarshe ga halin da ƙasa take ciki, shugaban Amurka Barack Obama ya yabawa yanayin burin da ya ce ya cika na maganar aiwatar da mulkinsa, inda ya ce ba abin da ya fi mai da hankali dama can kaman ci gaban ƙasar.
Masu saurare a nan kuma za mu dasa aya, sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin, inda za mu so mu ji ra'ayoyinku a kan ta yaya faɗuwar darajar naira ke shafuwar rayuwar, wato ke shafar rayuwarku. Yanzu a madadin Usman Ahmad Kabara da ya taya ni gabatar da shirin, da Ms. Julie Gresham da ta haɗa shirin da bada umarni, da injiniyanmu ta yau Zainab Abdulrahman, Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma ga Halima da shirin yau da gobe.